dangane da hakan ne sai na ji ta bakin tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da kuma wasu jigajigan yan siyasar jihar ga abin da suke cewa
gwamna yana yaki sosai a nan akinsa ya kyau ne na kese shi da kuma shakara 20 ko Bombe yayi cigaba amma yanzu samu shirya Gombe kara cigaba ya fi ina da shau
ka duba 20 da muka yi a jiha mun sami da dama kowane bangare daga turan jihohi waɗanda da suka riga mu samu kamar makwabtan mu ka duba su Gombe ta fi su cigaba kwarai kwarai to wannan abin mu gode wa Allah ne kuma harkokin kasuwanci alhamdulillahi da man Gombe an san ta harkan kasuwanci da noma to dukkan wannan an sami bunƙasar tattalin arziki da kuma bangare gaba daya
sunana Faruk Ba Musa sarkin arewan Gombe duk wanda zai zo a matsayin shugaba a Gombe a gaba dole ya zanto iya shirye da abu biyu zuwa uku na daya ya zanto yana da tunanin waye yan kai wanda yake zai kai Gombe matsayin da Lagos take sannan na biyu mutum talakan Gombe iya cikin talauci ba abinda mutumin Gombe ya roƙa kansa bane saboda haka duk wanda zai sake zuwa ya tabbatar fa zai kawo talakan Gombe ci gaba da arziki
sunana Shafi Idris shugaban matasa na jam'iyyar APC na anguwan Herogana mun ga abubuwa da dama mun ji daɗi kuma mun yi murna kamar yadda aka zo aka yi wannan abubuwa muka gani a idon mu Gombe state ta samu ci gaba ta fannoni daban-daban matasa abinda matashi ya kamata ya maida hankali da shi karatu to wannan abubuwa an kawo gwamna ya zo ya waɗansu makarantu duka da harka dai ta farfado da bangaren ilimi
sunana Barisa Abdullahi Jalo fatana shine mu bar fadan cikin gida koma siyasan tarayya mu kato wa Gombe abubuwan da ya cancance ta dukkan mu mu ƴan siyasa da muke kowa yana magana akan kin dan uwansa
gwamnan Gombe Ibrahim Hassan dan Kwambo a madadin sauran gwamnonin da suka mulki jihar yayi waiwaye a dan tafiya
a madadin sauran gwamnoni guda hudun nan nace ya kamata yau mu bincike kanmu mu ga ko abin da muka yi daga kan group captain Oji Mer Muramus zuwa kai na Talban Gombe da duk abin da aka yi ma'ana daga abin da Oji ya yi wanda na lissafa su daga abin da Inuwa Bawa ya yi wanda na lissafa su daga wanda Abubakar Abuashin ya yi wanda na lissafa su daga wanda sarkin yaji Alhaji Muhammadu Danjuma Goji na lissafa su da wanda Talban Gombe ya yi
an da ya kirkiro jihar Gombe ne daga jihar Bauchi a ranar 1 ga watan Oktoban 1996 a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha inda gwamnonin sojoji guda biyu da kuma na farar hula suka mulki jihar Abdulhamid Muhammad Muna Amurka daga Gombe a Najeriya.